Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da kananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kan yadda suka samar da kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauki. Abokin aiki na Mahmud Kwari shine ya tattauna da Dr. Mustapha kan wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
A ɗan watanni ko shekara ɗaya da wani abu ko zuwa ma biyu an ji yadda ka fito da wata fasaha ta amfani da kimiyya wajen warkar da masu gyambo musamman ga mutanen da ciwon siga da sauran cutuka na gyambo yake musu barazana. Ina alfana ne dangane da wannan kimiyyar fasaha da aka zo da ita ta warkar da wato gyambo a jikin mutane.
To alhamdulillah wannan kimiyyar fasahar da muke magana da ya takaice shine abin da muke cewa Maggot debridement therapy kenan. Maggot therapy mukan ce kwayoyin halittu mukan yi amfani da kamar tsutsa kenan wajen warkar da gyambo musamman na masu ciwon siga da yake daukan lokaci bai warke ba ko kuma wanda idan ya kwana biyu za a yi tunanin a datse kafa. To daga dai sanda muka fara zan yi cewa alhamdulillah saboda mun ceci kafafun mutane da yawa daga dacewa. Akwai wanda suka zo daga garuruwa daban-daban kuma alhamdulillah Allah ya bamu nasara mun iya cetar kafarsu daga dacewa. Kuma mun har yanzu muna samun mutane sosai alhamdulillah. Kuma da muka zo ba mu tsaya iya nan ba da yake dama muna jami'a kuma muna kuma asibitin koyarwa so abu kenan da ake cewa kamar akademiya. So muka ci gaba dai da muka fadada binciken da muke yi mun yi rubuce-rubuce mun tura duka an buga su a jaridu da kuma abin da muke cewa kamar journals kenan
mujallu.
Eh saboda yanzu idan
amma mujallun na cikin gida ne ko na kuna akwai na ketare ma
akwai na da cikin gida na cikin gida da na ketare saboda da muka tura mu na ketaren tunda duk wani abu da muka fada yanzu kusan shine kamar na farko wanda aka fitar daga Najeriya kenan a wannan fannin na wannan kimiyyar na Maggot therapy kenan inda ake amfani da tsutsa ta hanyar kimiyya a warkar da waɗannan gyamban. Kuma mun gabatar da ayyukan ko abubuwan da muke yi ga shi wanda ya kirkiri shi wannan Maggot therapy na wannan lokacin kenan abinda muke cewa modern Maggot therapy a can kasar Amurka kenan wanda sanadiyarsa ce ta sa FDA watan agency kenan da ke da alhakin kula da magunguna da duk wani a wannan da ake bayarwa na kasar Amurka suka ba da sahalewar cewar likitoci za su iya amfani da wannan kimiyyar. So mun gabatar musu da waɗannan ayyukan da muke yi kuma sun ji daɗi sosai har suka ba mu takarda ta shaida kenan cewar sun ji daɗi kuma sun amince da wannan aikin da muke yi.
Ita hukumar FDA da ka ambata ta mai kula da sha'anin abinci da magunguna ta America hususan me suka ce misali akan ita wannan kimiyya ta ku?
Watan su abinda suka ce akwai abinda muke ce kamar device. Abu da muke nufi da device kamar a ce kamar kwayar magani ko kuma wani abu ne da za a iya yin amfani da shi ga marar lafiya. To kuma sun ce sun ba da amincewar sun amince daga duka wani bayanai da suka tattara na cewar za a iya yin amfani da wannan kimiyyar tamu wajen warkar da waɗannan cutuka. So a takaice gaskiya abin da suka ce kenan.
Kenan ku ne kuka kirkiro a nan ne kuka kirkiro da wannan kimiyyar ko kuma akwai wani haɗin gwiwa da kuka yi da wasu cibiyoyi ko kuma hukumomi na gwamnati?
To abin da ke faruwa ba zan iya cewa a nan da yanzu dai tunda abu ne wanda muka fita waje muka koyo wannan kimiyyar kuma muka zo nan muka yi amfani da abinda muke cewa a turance kamar available resources watan abubuwan da muke da su nan na gida kenan saboda ina iya tunowa sanda na fara zuwa a shekarar 2019 kenan na gabatar da wannan binciken kenan na magotherapy duk wasu hotuna da nayi amfani da su ina tuna duk babu namu na nan gida na waje ne na turawa ne wanda na sa na gabatar da to wannan lecture da na fara yi to amma alhamdulillah yanzu wani lecture da muke yi muna da namu kamar local experience kenan muna da namu hotunan na gida na wanda muka yi wa shi yasa yanzu inda muka je zamu bayani daga kamar experience din mu kenan daga
ayyukan
da muka yi namu na gida kuma alhamdulillah duka kamar yanda na faɗa muna ta samun nasarori tunda wanda za su zo akwai wanda da aka sa su ma kamar kamar list kenan na wanda za a dace ma kafar kuma Allah ya bamu nasara mun cece wannan kafar to shi isa wannan abin ne ke kara yada shi wannan kimiyar amfani da tsutsa kenan wajen warkar da miki ko gyambo
daga lokacin da ka fara aiki da wannan kimiya a wannan asibiti na Malam Aminu Kano zuwa yanzu ko kuna da kiyasi ko kuma alƙalman mutanen da aka yi wa aiki irin wannan suka samu sauki
akwai takarda da muka buga a wata mujalla ta waje kenan shekara 2 da suka wuce kenan inda muka ruwaito muka faɗi kamar abin da ake cewa case series na mara lafiya mutane wajen guda 30 a wancan lokacin da muka yi wa wannan aikin shekara 2 kenan da suka wuce idan mutun ya zo a lokacin da muka ga mara lafiya zamu dauki hoton wannan ciwon kafin mu fara wannan therapy kenan wannan aikin zamu dauki hoto na kafin a fara idan muka ana cikin yi kuma zamu sake dauka to a hankali zamu dinga nuna shi mara lafiya kuma duk za a gani muna da irin wannan hotunan yanzu sanan da yawa
in kuka yi irin wannan aikin warkewa ake sarai ko kuma a ana je samun sauki ne wanda saukin zai ba da damar kada a yanke wa mutum hannu ko kafa
watan abin da ke faruwa abin da nake son mutane su fahimta shine idan mutum ya zo da gyambo ko ya zo da ciwo akwai da yawa da za a ga wani farin abu akan wannan ciwon abin da muke ce maka kamar sloth kenan a turanci idan muka ga wannan diwar to wannan yana hana na farko yana ba su wannan kwayoyin cutuka mafaka wanda suke samu su ta yaduwa na biyu kuma yana hana ciwon kamar numfasawa iska bata gudana to abinda muke yi na farko shine idan ba an cire wannan sloth din ba kenan diwar babu yanda za a yi ciwon ya dauko hanyar warkewa to abu da muke na farko kenan to wannan kimiyyar ta magotherapy amfani da wannan tsutsoshin su suna iya cire kuma suna iya bambanta abu mai rai daga wanda ba shi da rai kenan eh so za su taya mu su dauki wannan sama
wannan diwar ka ga rubabbiyar tsoka ce
misali rubabbiyar tsoka ce kuma mutum baya bukatar sa a tare da shi to idan suka fara dauki wannan tsokar to a hankali sai ciwon sai ya kai ga inda muke ganin wannan jan abinda muke ce ma granulation tissue kenan so dama da farko musamman kamar masu gyambo irin na diabetes na ciwon suga idan suka zo ciwon yana tashi yana wari sosai to wannan kimiyyar na taimakawa wajen dauki wannan warin da yake saboda dama me yake haddasa warin wannan kwayoyin cutukan ne da suka tattaru da kuma wannan diwar wannan mataccen tsokar to duk sai su cire to kaga za a samu sauki wajen warin nan da ake za a samu sauki saboda mu a namu aikin da muke aikin da zai dauki kamar ma'aikatan lafiya kamar a ce misali wata ɗaya ko fiye da haka ana dressing safe da yamma
ana wankin gyambana
wankin nan da ake yawa to mu muna iya cire wannan diwar insha Allah kamar a kwana 10 to wannan kaga yana rage ma shi kansa mara lafiya ya adadin zaman da zai yi
asibiti
yana kuma dawo da mutum tunda wani da yawa hankalinsa yana tashi a ta masu zama da su da kuma makwabtansu idan wannan ciwon yana wannan bugawar ko yana tashi hankalin kowa a tashi to mutum zai dawo maybe cikin nutsuwa cikin hayyacinsa to kuma zai rage cost na kula da wannan ciwon
kudaden da ake kashewa
banda wannan da yake muna aiki tare da likitocin kamar wanda ake cewa plastic surgery kenan wanda suke kamar reconstruction
kamar masu aikin surgery na fida haka
na fida to idan har muka dauke wannan diwar so suna iya zuwa su idan ciwon babba ne sosai to sai an dauko dan fata haka daga wani wajen sai a daura akai saboda ciwon ya samu ya warke
kamar ipaci
ai ipaci haka abin da muke cewa graft kenan skin graft amma da yawa ma za ga wasu ba ma akaiwa ga wannan ciwon sai ga ya fara motsewa saboda jini ya karu a wajen kuma akwai abin da muke cewa kamar growth factors su wannan akwai sinadarai da suke kuma zubawa a wajen so yana taimaka nan da nan sai ga ciwon ya dauko hanyar
to fa su sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya
a sai da ce ka ji duniya Allah ta wani sani ba ana rawa ku ji